Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci da suka haɗa 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To, cikin labarin da a cewa manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da tattara baki da gargaɗin juna. Haka kuma za a cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce kar a sa ran cewa za a cimma wata kwakwarin yarjejeniya idan shugaba Trump ya gana da shugaban China a Japan.
Kanan labarin kenan, bayan ku kun gama jin labarai za ku ji cewa babban hausin sojin ƙasa a Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai, ya ƙaryata rahotanni cewa ya ce sojojin ƙasar ba sa yakin su da ƙungiyar Boko Haram yadda ya kamata.
I never said in my remarks that the troops lack commitment. It was completely wrong.
Lieutenant General Tukur Buratai kenan ke karanta batun sakin baki da aka ce yayi na cewa sojojin sa ba sa son yakin da ke gudana tsakanin sojojin Najeriya da ayan kungiyar Boko Haram.
Bayan haka shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya Ibrahim Magu ya halarci wani taron accountant kenan da daraktocin kuɗi a Kano kuma ya musu kashedi yana cewa
su ake hada munafucin da su ake zalunci Najeriya gaba daya kudin al'umma sai na zo bayyana musu cewa bisa maran ba wannan ka san zuwa na wannan saboda kaza baya hana yin.
Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da tattara baki da gargaɗin juna yayin da ƙasashen biyu ke cewa suna kaucewa shiga yaki ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishin Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaki ya ɓarke, Trump ya bayar da amsar cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba, ba na buƙatar wato hanyar ficewa. Shugaban na Amurka da safiyar jiya Talata ya yi gargaɗi ta kafa Twitter cewa duk wani hari da Iran kan duk wani ɗan Amurka to za ta fuskanci ƙarfin da ba ta taɓa gani ba. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa wata ziyara da ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta zuwa watan Satumba. Wannan ziyara ta shi na zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an Amurka da na Taliban a Qatar a wannan makon ranar 29 ga watan Yuni domin ci gaba da tattaunawar da suke wadda ta kwashi watanni domin samar da yarjejeniya a siyasan cikin yakin kasar Afghanistan. Ina fatan za mu samu cimma yarjejeniyar zaman lafiya kafin ranar 1 ga watan Satumba. Wannan shine wa'adin da muka dauka, a cewar Pompeo lokacin da yake magana da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka da ke Kabul bayan ganawar sa da shugabannin Afghanistan. Kasar da ita shirye gudanar da zaben shugaban kasa ranar 28 ga watan Satumba. Manyan jami'an Amurka na cewa kar wanda ya tsammaci wasu manyan yarjejeniya lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugaban China Xi Jinping a gefen taron kolin manyan kasashe masu girman tattalin arziki 20 da ake kira G20 a birnin Osaka na kasar Japan. Jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar fara sake wato zaman tattaunawa akan cinikayya da ya watse a watan Mayu. Zaman tattaunawar na 11 ya gaza samar da matsaya kan damuwar Amurka kan makudan kudaden da China ke samu wajen shigar da kaya Amurkan da kuma zargin satar fasaha da ake yi wa kasar China. Trump ya riga ya yi barazanar saka wasu ƙarin kayan da China ke shigarwa Amurka na dala biliyan 325 haraji, wanda hakan zai saka duk sauran kayan da China ke shigarwa Amurka waɗanda kashi 25 cikin 100 na harajin da aka saka yanzu haka bai haukansu ba kayan dala biliyan 250. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani babban jami'in Amurka, yin amfani da karfin soja a kasar Venezuela har yanzu shine zabi dan wato domin goyen bayan yunkurin kawar da shugaban kasa Nicolas Maduro da yake magana a taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela, Elliot Abraham, ya ci gaba da kira ga Maduro ya sauka daga kan mulki. Yace shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga kin sauka gefe da Maduro yayi. Amurka na ɗaya daga cikin kasashe 50 da ke goyen bayan shugaban ƴan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar wucin gari a watan Janairu. Maduro dai na ci gaba da samun goyen bayan kasar China da Russia, manyan kawayensa. Babban mai bada shawara a fadar White House Jared Kushner ya faɗi jiya Talata cewa shirin tattalin arziki da zai samar da wadata ga Falastinawa dole sai sun amince da wato matakin samar da zaman lafiya. Da yake magana jiya Talata a bude taron karawa juna sani a Bahrain domin fara samar da hanyar zaman wato zaman lafiya tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Haka kuma Kushner ya ce Falastinawa ba za su cimma buri ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba a siyasance. Amincewa da hanyar tattalin arziki a matsayin ginshikin samar da maslaha ga batutuwan siyasa da aka gaza warwarewa, a cewar Kushner ya ƙara da cewa na fayyace komai. Ci gaba da tattalin arziki da wadata ga Falastina ba zai samu ba ba tare da an samar da maslaha ta siyasa ba ga rikicin da ake yi wanda zai tabbatar da Isra'ila tsaro ya kuma bai wa Falastina mutuncin da ya kamata. Kananan yara sama da 200 da aka rike da wasu a wani ginin ma'aikatan tsaron iyaka waɗanda aka bayyana halin da suke ciki a matsayin maras kyau ko maras tsafta a makon da ya gabata, an ɗauke su zuwa wata hukumar Amurka jiya Talata kamar yadda hukumomin lafiya suka tabbatar. A wata sanarwa da aka aika wa muryar Amurka, hukumar lafiya da kare al'umma ta tabbatar da cewa tana aiki da hukumar shige da fice da kuma kare iyaka domin sauyawa kananan yaran 249 zuwa wani waje a jihar Texas. Sanarwar dai ta fito ne bayan da kamfanin lantsin labaru na Associated Press ya fitar da rahoton halin da wato halin kazanta da rashin abinci da kuma rashin kayan kula da lafiya inda aka ajiye yaran. Daga ƙarshe a wajen wani bikin tunawa da waɗanda suka mutu jiya Talata, shugabannin sojoji sun yaba babban hafsan soji da aka kashe Sir Makonan, sun kuma sha alwashin maido da zaman lafiya a ƙasar. Za mu ci gaba da bin abin da ya fara. General Berhanu Jelan da ke zama mataimakin shugaban sojin da aka kashen ya faɗa wa mutane sama da 1000 da suka hallara a wani taron ɗakin taro da safe jiya Talata domin nuna alhininsu. Marshal Sarai ya yi magana akan mahaifinsa a matsayin jarumi wanda a koda yaushe ya yi imani da haɗin kan Habasha da kuma yin aiki domin al'ummar ƙasar. Dogarin Sarai ne ya harbe shi har lahira a gidansa ranar Asabar, wanda shi ma aka harbe shi lokacin da ya ziyarci Mejo Janar Bazai Abera mai ritaya. Baki ɗaya mamatan an girmama su a taron na jiya Talata.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuwadalla, babban hafsan sojin ƙasa Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai, ya ƙaryata batun da kafafen yaɗa labarai ke faɗi cewa ya ce sojojin ƙasar ba su yakin su da Boko Haram ta yadda ya kamata. Ga wakilin Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
I never said in my remarks that the troops lack commitment. It was completely wrong, and I want to believe it's somehow quoted out of context and probably with some elements of mischief.
babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Burate kenan ke karanta batun sakin baki da aka ce yayi na cewa sojojin sa ba sa son yakin da ke gudana tsakanin sojojin Najeriya da ƴan kungiyar Boko Haram da har yanzu yake ci gaba da gudana a jihohin shiyar arewa maso gabacin Najeriya. General Burate ya dai bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar gwamnati dake jihar Borno. Yace wannan batu ba gaskiya bane, ina da tabbacin cewa wasu ne suka wallafa ba abinda na faɗa ba ko kuma sun yi ne kawai don wata manufa, amma babu gaskiya wannan batu nasu. Yace idan mutum ya karanta kalamun nawa zai fahimci cewa babu wani abu kamar haka.
It's unfortunate the way some pressmen, some journalists.
Yace abin takeici ne a ce wasu ƴan jaridu ko wasu manema labarai ko kuma kafafen yaɗa labaran suna ba da rahotannin da ba na gaskiya ba.
I mentioned last week that this insurgency is a global responsibility. It's a national challenge. It's not only me.
Yace na faɗi a satin da ya gabata cewa batun tsaro abu ne da ya shafi duniya baki ɗaya kuma ƙalubale ne ga ƙasa. Ba abu bane kawai da za a ce an bar wa jami'an soja kawai. Don haka idan muka ci gaba da rahotannin da ba su ne ba akan ayyukan jami'an soja, wannan lamari zai cinye mu a duk wannan bangaren ƙasar. An kuma tambayi General Burate din ko me yasa yanzu hakan ba a jin bayanan game da hare-haren da akan kai kan jama'a ko kan jami'an tsaro, sai amsa da cewa
military operations activities even personnel are all classified. There is no way when you are in conflict you don't have casualties. We have casualties and when
the yace aikin da muke yi na soja akwai ka'ida, ba kawai jami'an mu za su dinga ba da rahotannin abubuwan da muke yi ga jama'a ba. Ba yadda za a ce kuna yaki ba samu asarar rayuka ba, kuma a wani lokacin ma mukan ba da adadin mutanen da suka rasa rayukansu. Amma matsalar shi ne mafi yawan ƴan jaridu ba sa nuna gamsuwarsu da bayanan da jami'an tsaro suka ba su. Sukan yi tunanin cewa adadin ya fi ci hakan. Har yanzu ma wasu na tunanin cewa adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai garin Metele sun kai mutane 300 ko 400 ko 500. Haka dai batun ke ci gaba da tafiya, kuma bayan mun ringa mun ba da tarihin adadin mutanen da suka rasa rayukansu, to me yasa za mu ba ku bayanai bayan ba ku yarda da mu? Ai babu amfanin ba ku bayanai tunda ba ku yarda da abin da muka ba ku.
So why should we give you people? I don't believe us and you still want us to give you something.
A cikin babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burate a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa gani sai Allah ala ta kai maji soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja ba bakun agode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja buri ji man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Jiya a Kano aka bude taron koli na jami'an sarrafa kudade a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da na jihohi a Najeriya, wanda ofishin babba akanta na kasar ya shirya akan dabarun alkinta dukiyar kasa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Akantocin kudi na jihohi da daraktoci da sauran manyan jami'an tafiyar da harkokin kudi a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya kana da takwarorinsu na jihohin kasar 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja ne ke halartar taron na yini uku. Babban akanta janar na tarayya Ahmed Idris ya fayyace makasudin shirya taron.
Abubuwa da suka taso wanda babu su a bangaren ayyukanmu mu ga ya zami tattauna a kansu ma kuma warware matsalolin da suke tasowa, sababbin abubuwa na tasowa, abinda ake kira new challenges. Masana za su gabatar da bayanai, za a yi jawabai iri-iri, kuma in Allah ya yarda a ƙarshe za mu ga amfanin wani al'amari. Muhimmin abu da za mu ɗauka daga nan shine hanyoyi sababbi wanda federal government da kuma jihohi da local government za su bi su samar da kuɗin shiga, domin ba a samu kuɗin shiga ba ba wani abu da zai ci gaba, ba ci gaban da za a samu a ƙasa.
Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ya ja hankalin mahalarta taron cewa su kiyaye da ƙa'idojin da doka ta shimfiɗa wajen tafiyar da dukiyar al'ummar ƙasa.
Gaskiya sa na zuwa yi, azan su ne treasurer
masu accountant su ake hada munafurcin da su ake ba ake zalunci Najeriya gaba daya kudin al'umma sai na zo bayyana musu cewa bisa maran ba wannan ka san zuwa na wannan saboda kaza baya hana yin ana yi na musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa because abin ne yayi ya affecting everybody in Nigeria
gashi yanzu za a yi batun abaiwa kananan hukumomi kudin su kai tsaye din nan wace tamara hukuma ku ta EFCC ta dauka dan ganin an sa ido akan harkokin kananan hukumomi
zalle yana da kyau mutumin zai hana looting diverting sace kudin kananan hukumomi yana da kyau kwarai kuma muna kallon su ya sa kuma ya kamata ku sa ido akan su mu ma za mu sa ido akan ka san ba yan jarida ba za mu yi wannan the fight against corruption so ya kamata kuma ku sa hannu siyasa nake cewa kowa ya kamata a taimaka hada kai don saboda ji dadin wannan yaki da cin hanci da rashawa
mataimakin gwamnatin Kano Alhaji Nasir Yusuf Gawuna wanda ya wakilci gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ya ce aiwatarwa tare da sanya ido akan tsarin nan na asusun kuɗi na bai daya ya bai wacce aka kama liƙe rariya da kuɗaɗe ke zirarewa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya nanata alakar da ke akwai tsakanin ilimi da haɓaka tattalin arzikin kowace al'umma a haka sai bukaci gwamnatoci su bai wa fannin ilimi kulawa da ta dace Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
kuma da Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunatar da al'ummar duniya illoli amfani da miyagun ƙwayoyi a shirinmu na hantsi za ku ji
akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki daya ya nuna cewa kashi 14 na cikin al'umma Najeriya suna amfani da wani bangare na ƙwaya da yake gushe da hankalin mutum wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da ƙwaya sannan kuma a fannin mu kamar na jihar Borno wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi 9 cikin 100 wato kusan kowane mutum daya cikin 10 ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi hakan kuma ya sake munana ne sakanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na kasa
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim wato Haruna Dauda yayi da wani babban jami'in asibiti kada ba shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 1:17 na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba
Demokratiya a yau Jama'a barkamu da saduwa a wannan shiri ni ce Madina Dauda A daidai lokacin da ake kokarin saita gwamnatin tun daga na tarayya zuwa na jihohi sai aka bude sabon babe a jihohin Bauchi dake arewa maso gabas da jihar Edo dake kudu maso kudu kwararru za su bitar irin rawar da ƴan majalisa suka taka amma kafin nan wakilin sashen Hausa a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad yana dauke da shimfidar abin da ya wakana a Bauchi
sai tunawa dai a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekarar majalisar dokokin jihar Bauchi ta samu kanta cikin yanayin rudani bayan da wasu wakilan majalisar su 11 suka yi zaman zaben kakakin majalisar da kuma sauran shugabannin majalisar karkashin jagorancin akawun majalisar barista Yusuf Gital shi dai irin wannan salon zaman majalisa na mutane 11 don zantar da kuduri ba shine faro ba domin kuwa ana gab da ƙarshen wa'adin majalisar dokokin karkashin jagorancin tsohon kakakin majalisar Kawu Shehu Damina sun aiwatar da dokar da zai hana a binciki tsohon gwamnan jihar Muhammad Abdullahi Abubakar wannan rabul Dallami Ahmed Kaule shine mataimakin zababben kakakin majalisar dokokin da kawun majalisar barista Yusuf Gital ya rantsar ga abin da yake
to wannan abu ne da yake a fili wanda na sani ka sani kowa ya sani kokari ne da yunkuri na majalisar jihar Bauchi da aka santa tsarkakeciya ta ci gaba da zama mai tsarki. To ba daidai bane kuma a samu wasu bata gari don wata bukatar kansu zakewa na gangan su ce lalle lalle sai sun yi wani amfani da wata dama. Saboda haka muka yi amfani da hukuncin kotu, muka nemi kotu da ta yi sahale yadda al'amarin zai zama da sauki ya zamto wannan majalisa ta ci gaba da zamawa da tsarki don kada wasu bata gari su ci gaba da amfani da irin wannan damar don biyan bukatar kansu. Wannan shine dalilin da muka je kotu domin a dakatar da wani daga kiran kansa da abin da kowa da duniya sun san cewa ba haka bane. Matsayin su abin nan ne da Bature yake cewa members elect, zababbun ƴan majalisa ne, an zabe su na da certificate of return amma ba su karbi rantsuwa ba. Saboda haka ba su zama waɗanda halattun da za su yi zaman majalisa ba, ba su da ikon shiga majalisa sai dai in sun zo rantsuwa.
Kawuwa Shehu Damina shine jagoran wakilan ƴan majalisar da kotu ta umarce su da su daina gabatar da kawunan su a matsayin shugabannin majalisar. Ga abin da yake cewa,
dama ita tsarin gwamnatin shugaba mai cikakken iko muru ne mai duwa su gudawo ko bangaren zattaswa ko bangaren shari'a ko bangaren doka. To mu yanzu a su doka mun kamu, wata gilin ta kai ta kawo in mun kasa sasa ta kamu, dama ita amfanin bangaren shari'a kenan. Tunanin mu dai magana ce ta al'umma da ainihin ita kanta demokradiyya. Kuma alhamdulillah jihar Bauchi al'umma ta tauno da cewa ta san demokradiyya, saboda shi yasa babu kusan abinda babu. A yau ga majalisar nan da take da majority APC amma gwamnati na PDP.
A gefe guda kuma haɗakar kungiyoyin jami'in siyasa na jihar Bauchi ta gudanar da taron manema labarai don bayyace matsayinta kan batun zaben majalisar dokoki. Sani Muhammad Bura shine shugaba. Ga abin da yake cewa,
matsayin mu kan zaben kakakin majalisa shine abinda majalisa suka yi ba wani abu da ya saba ka'ida. Muna goyen bayan su 100%. Wannan da suka yi zaben su a cikin kwarin majalisa mutum sha uku nan, zaben su yayi yana kan ka'ida, yana daidai da standing order na majalisa, yana daidai da constitution na Najeriya, yana daidai da dukkan ka'ida. Kuma sannan idan suna maganan su APC su ne masu yarin jaye, to shi ma wanda aka zaben dan APC ne.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab. A jihar Edo, ƴan majalisar dokoki su tara ne suka bi uwa dare suka zabi kakakin su da karfe 12 na dare. Abin da ya bambanta matakan Bauchi da na Edo shine cewa a tarihin demokradiyya a Najeriya ba taɓa zaben kakaki biyu a majalisa ɗaya ba. Amma wai dan a ce ko ƴan majalisu tara irin na Edo, to an taɓa yi. Ina tare da masannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar. Na tambaye shi menene kundin tsarin mulki ya tanada wajen zaben shugabanni a majalisun dokoki.
Tsarin mulkin Najeriya sashe na 90 zuwa na 119, haka kuma ya bayani ma shi ma kanshi a sashe na 85. Duka an yi bayanin cewa ƴan majalisa su suke da dama da su zauna a tsakanin su zaben kansu shugaba ba tare da la'akari da ma kowace jam'iyya ce fito ba. Abinda yake tsari shine shi shugaban jiha wato gwamna shine zai rubuta wasiƙa ga magatakardar majalisa cewa ina kira ga majalisa ta zauna ranar kaza domin ta kaddamar da ita a samu zango na gaba na harkokin demokradiyya a harkokin majalisa. To a wannan shi kuma sai ya kokari sai ya je ya buga sanarwa a sanar ma ƴan majalisa cewa kowa ya taru ranar kaza karfe kaza. To idan aka zo aka zauna din nan, to farko zai kame yi komi shine zai yi musu murna, sannan kuma ya gabatar da bukata ta cewa a cikin su a fito da sunayen wa ake so su yi takara. In aka fito aka nan cikin waɗanda aka fito sai a zo a kada ƙuri'a a gani wanda yake da rinjaye shine shugaban majalisa. Daga nan a zo a rantsar da sauran ƴan majalisa. Wannan shine tsarin da ya kamata a tafi da shi a doka. Amma akasarin haka shi muke gani wanda kuma hadari ne gagarumi ga demokradiyyar Najeriya. Domin ba komai yake kawo wannan ba, tafiya da ake yi ta ana tafiya babu doka da oda a ƙasa. Wasu suna tunanin sun fi ƙarfin a hukunta su. Har ya kai ga zaka ji ƴan siyasa a zamanin yanzu suna kiran cewa ai har gara a kai ka kotu da a ce ai kai ne ka kai wani kotu. Saboda me? Saboda sun kasance sashen mu ne mai aiwatar da abin da yake dokoki mai su hukunci, sashen waɗanda zai kamata su rika hukuntawa suna sako ga manya-manyan laifuka da ake.
Wani sashi kenan na shari'a.
sashen shari'a domin tsarin mulkin Najeriya ya ce sashe na hudu nauyi ne wanda yake sashe na hudu da sashe na 11 ɗan majalisa su rika yin dokoki domin kwantar da hankali da zaman lafiya da cigaban al'umma sashe na 5 kuma su ne waɗanda suke za su aiwatar da waɗannan dokoki wato bangaren gwamna da mukarraban shi komishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati na jiha ko kuma shugaban kasa a tsama da ministocin shi sannan sashe na 6 shine aka dora nauyi ga bangaren alƙalanci ga bangaren shari'a duk wani wanda yake zai karan tsaye ga waɗancan dokoki ko kuma sauran dokoki na ƙasa to wajibi ne su hukunta shi su gaggauta hukunta shi domin hukuncin nan shine zai kawo mana kwanci hankali da zaman lafiya shine zai magana masu santa da ƙayar baya shine zai maganin waɗanda ke sha'awar ganin waɗanda suke siyasa ta abuje a da yayi gaba wannan shine abin da ya kamata a ce bangaren mu na hukunci suna yi
wannan kenan to ya masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kadi yake kallon wannan dambarwar
wannan abu da ya faru a jihohin Edo da Bauchi yana da hadari kwarai da gaske kuma babban abu mutum ciki ne kuma ni ina masa ganin kaman wata koma baya ce aka samu akasin irin ci gaba da demokradin Najeriya ta samu ɗan shekarun na 20 abin da ya faru wato mutane ne ko kuma zababbun wakilan jama'a wanda ya kamata a ce suna bi da kuma mutunta tsarin mulkin Najeriya to amma kuma da gangan suka yi fatali da shi suka izgilanci da wannan tsarin suka bi zuciyarsu sa'annan kuma abun bakin ciki a duka waɗannan jihohi biyu akwai hannun gwamnoni ko kuma sashin zartarwa baro-baro a cikin wannan aika-aika
na waɗannan jihohin
eh kwarai da gaske alal misali a jihar Edo zargin da aka yi shine cewa misalin karfe 9 na dare kawai aka buga waya a waɗansu daga cikin ƴan majalisa su tara aka ce su zo taro da suka zo taro a girgwamci aka dauke su a kai su majalisa aka ce za a yi zaben majalisa
za a zaben kakaki
ɗaya daga cikin su ma saboda tabbacin cewa bai san inda zai je ba a cikin gajeren wandoki kuma an nuna hotonsa duniya ta gani a jihar Bauchi kuma cewa aka ce za a yi wannan taro karfe kaza to awa ɗaya ko biyu kafin wannan lokacin waɗansu suka shiga su 11 wasu kuma sun ce su 16 ne suka ce sun yi wannan zabe wato kenan duka waɗannan jihohi guda biyu gwamnonin suna jin tsoro cewa idan suka bari aka yi abin da ya kamata to za a samu shugabancin majalisu ba irin waɗanda suke so ba ko kuma a suna tsoron cewa waɗanda za su zama shugabannin majalisun za su musu barazana ɗaya daga cikin manya-manyan barazana da siyasar Najeriya take kanta a wannan jihohi ta hudu shine irin katsalanda da gwamnoni suke yi wa sashin majalisa musamman ma a jihohi
war jam'iyyar APC ta yi taro da ƴaƴanta da ke majalisar jihar Bauchi da ta ja musu kunne abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an zo kaddamar da majalisan biyu ya kacin abin da lokaci ya bamu dama kenan a madadin Abdul Wahab Muhammad da barista mai nasara Ibrahim Umar da Dr. Abubakar Umar Kadi ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to madalla gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya
a takaice jami'an Amurka da Iran na ci gaba da caccar baki da gargadin juna yayin da kasashen biyu ke cewa suna kaucewa shiga yaki ne shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishin Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa wata ziyara da ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaki ya daidaita zuwa watan Satumba wannan ziyara ta shina zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an Amurka da Taliban a Qatar a wannan mako ranar 29 ga watan Yuli domin cigaba da tattaunawa a tattaunawar da suke wadda ta kwashe watanni domin samun da yarjejeniya a siyasance kan yakin da wato yaki a kasar Afghanistan manyan jami'an Amurka na cewa kar wanda ya tsammanci wasu manyan yarjejeniya lokacin da shugaba Donald Trump zai gana da shugaban China Xi Jinping a gefen taron kolin manyan kasashe masu girman tattalin arziki 20 da ake kira G20 a birnin Osaka na kasar Japan jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar fara sake zaman tattaunawa kan cinikayya da ya watsi a watan Mayu a cewar wani yi babban jami'in Amurka yin amfani da karfin soja a kasar Venezuela har yanzu shine zabi domin goyen bayan yunkurin kawar da shugaban kasa Nicolas Maduro
da yake magana a taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela, Elliot Abraham, ya ci gaba da kira ga Maduro ya sauka daga kan mulki. Ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga kin sauka gefe da Maduro yayi. Babban mai bada shawara a fadar White House, Jared Kushner, ya faɗi jiya Talata cewa shirin tattalin arziki da zai samar da wadata ga Falastinawa dole sai sun amince da matakin samar da zaman lafiya. Da yake magana jiya Talata a buɗe taron ƙarawa juna sani a wato Bahrain domin fara samar da hanyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastina. Haka kuma Kushner ya ce Falastina ba za su cimma buri ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman
lafiya. Duka-duka iya abin da za mu iya kawowa kenan sai can da hantsi za ku ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa na murya Amurka musamman Safi Rashid Gumal da ya taimaka muka gabatar da shiri da wanda ya shirya ba da umarni Malam Cindy da kuma injiniyanmu John Ellison Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.